sayan kungiyar kudancin Borno sun kira ga shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ya gaggauta umurtar ministan shari'ar kasar don binciken ɗan majalisun tarayya game da dakatar da tsohon masu rinjaye na majalisar wato Sanata Muhammad Alin Dumbe. Yan kudancin Borno sun yi dai wannan kiran ne a wani taron manema labarai suka kirawo ajiya nuna kin amincewarsu game da dakatar da ɗan majalisar kuma tsohon masu rinjaye na majalisar Sanata Muhammad Alin Dumbe da suka ce ba a yi bisa ka'ida ba. Tun dai ba da sanarwar dakatar da wannan ɗan majalisa ne dai aka dinga samun matsin lamba daga kungiyoyin masu zaman kansu da ma ita kanta gwamnatin jihar Borno sai ta yi tattaki karkashin shugabancin gwamnan jihar Kwana Bukashi Fatima da roƙon shugaban majalisar dattawan na janye wannan mataki da suka ɗauka. Sai dai wasu kafafen yaɗa labaru sun ambato shugaban majalisar dattawan Sanata Bukola Saraki na cewa wannan batu ya fi ƙarfinsa. Malam Yahaya Gaide shi ne shugaban ‘yan kudancin Borno a kuma abin da ke cewa.
Mun ga shugaban ƙasa ya shiru a cikin wannan lamari ɗin. Shi aikin lamari na siyasa ba a yin shiru domin duk abin da zai ɓata maka siyasar ka ya kamata ka saba ki. An san cewa Janar Muhammadu Abuna President Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya, saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba zai saba ki ba, gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a ƙasar nan. Shi yasa muna kira da babban murya shi shugaban ƙasa kirawo wannan Attorney General of the Federation ya binciki wannan lamarin saboda a samu zaman lafiya a ƙasar.
Sai su ma 'yan mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin Borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro.
Sunana Ibrahim Kyare daga arewacin Borno ne, nan cikakken dan Magumeri ne.
Wannan abin ya shafi ɗan kudancin Borno ne. So kamar me yasa kudin ciki ku kuma yan arewacin Borno?
Especially ba ma kudancin Borno ba, wannan abin ya shafi siyasar Najeriya ce gaba daya, ba kudancin Borno kawai ba, domin dan dalili ana cikin era na demokradiya ne. So shi Alin Dume ya exercising right national democratically ya yi magana. To bai yadda muka gani bai dace mutum in ya fadi ra'ayin shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa, maimakon a yi bincike abin da ya faɗan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba.
A wasu dai daga jere za mu fito ƙoimu da ƙwarƙwatarmu da mu da 'ya'yanmu mu nuna rashin jin daɗinmu don wannan abin ya taɓa mu sosai, don shi ne yake mana faɗa a cikin National Assembly kullum an tashi motion shi yake ɗaga mu ba ma gani wani sanarwa, waɗansu ma in sun tafi kenan sai wani dawowa su zo su nemi zaɓe shi ne za mu ji muryarsu mu gansu. Amma Alidu mai kam muna bayan shi 100%.
Alhaji Saidu Salisu Sambodi shi ne shugaban ƙaramar hukumar Goza, ƙaramar hukumar da kuma Sanata Muhammad Alin Dumbe ya fito.
Abin da abin mamaki amma ban tsoro idan aka ci gaba da wannan halin gaskiya kuma matsala a gaba. Saboda ina jin koyar da 'yan sanatocin Najeriya su dawo kan kujerar zama su shawara su dawo da shi maza-maza a cikin gaggawa. Kuma su san cewa hakan da suke kokari su yi ba shi bane dai wanda ba demokradiyya ba ce. An ci haƙƙin demokradiyya a ƙasar mu musamman ma da muke kokarin ta ba dun ba mai misali mun ci shekara 30 ko 20 ba.
Sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi garin irin yadda ake samun ƙaruwar mutane da ke nuna kin amincewarsu da matakin da majalisar ta ɗauka. Da ma barazanar yiwa wasu daga cikin wakilan nasu kiran yi don har ba a samu daidaiton wannan al'amari ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.